بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر أشرين دا أكو غوتن صفر shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 50 insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abu Bakr ibn Abi Asim Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahimahullah wanda ya rusu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafai muhimmai da ake ruwaito aqidar ainihin wato magabata na ƙwarai da isnadojinta Allah ya saka mushi alkhair za mu sake wato isar da ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da masoya da sauran al'umma ahlus sunna da musulmai sakamakon rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamai masu wa'azi a wannan ƙasa tamu shine Malam Abubakar Giro Argungu ubangiji Allah ya gafarta mishi wanda ya rasu tun a ranar Alhamis kenan aka mai janaiza Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya ba iyalai da ƴan uwansa da masoyan shi da dukkanin sauran musulmi Allah ya ba mu hakuri ga baki daya Allah ya karba musu ayyukansa Allah kuma ya samu mu cika da imani muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake mana karatu akan as-sifatul khabariyya ina jin in ba na manta ba za mu tashi a lambar tarjuma ta 648 ko daga shafi na 438 inda yace haddathana Abubakar ibn Abi Shayba nan ne ko da'a haddathana Abubakar ibn Abi Shayba qala haddathana Ja'far ibn Awn qala haddathana Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala malaikawa isnadi daga babban malamin sa da yake yawan riwaya daga gare shi shine Malam Abubakar dan gidan Abu Shayba mai musannaf kenan Allah ya gafarta mishi shi kuma yace daga Ja'far haddathana Ja'far ibn Awn da yani Ja'far ibn Awn ibn Ja'far al-Makhzumi Ja'far ibn Awn shine ke riwaya daga Hisham ibn Sa'ad Abu Abbad al-Qurashi yana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutubul Arba'a banda Bukhari shi kuma daga Zaid ibn Aslam wato Abu Usama ɗaya daga cikin mawali ne da Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda daga Tabi'i Ata ibn Yasar wato riwayar Tabi'i ce daga Tabi'i kenan daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Abu Sa'id yace qulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal nara rabbana yawmal qiyama shin zamu ga Allah ubangijin mu ranar al-qiyama قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي هل تبارون في رؤية الشمس بالظهيرة صهوا شن كنا غوغوريو وجن كلرانا بالظهيرة لوك تنقر جرانا كمان لوك تندرانا تتاكي كنا صهوا لوك تندكم باب حدن سمتنا غري غري ليس فيها صحاب باب جرجي قلنا قال قال قلنا أبو سعيد يجي سيمكتي لا ba ma guguriyo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sisi nar sallallahu alaihi cewa hal tudaruna fi ru'yati al-qamari laylatal badri sahwan to kuna guguriyo wajen kallon farin wata a daren hasken sa alhalin sama tana sahwan tana farakar laysa fiha sahabun wanda babu hadadi ko girgije qala qulna la sidna Abu Sa'id yace muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma gogoriyo anan ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma tudaruna fi ru'yatihi illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihi ba za ku yi gogoriyan kallon Allah ba sai inda a ce kuna gogoriyo wajen kallon rana da wata wato za ku ga Allah tashbihur ru'ya ne bil ru'ya kamar yadda malamai suke cewa sai ci gaba da cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da magana yana ƙara sharhi shine jawabul hakim kenan bayan ya amsa waccan tambayar iyakacin tambayar kenan sai ya ce idza kana yawmul qiyamati nada munadin wannan hadisin da yake nuna mun karanta irin shi a baya malama zai ƙara ambaton wani a gaba idan ranar alkiyama ta yi wani mai kila zai yi shela cewa alali talhaqa kullu ummatin ma kanat ta'budu fala yabqa ahadun kana ya'budu sanaman wala wathanan wala surata. Za a yi shela a ce duk wani wanda yake bautar wani abu to ya marmaza ya riski wannan abun bautan nasa. Fala yabqa, babu wanda zai saura ahadun, ko da kafiri daya, kana ya abudu sanaman, wanda yake bautar wani gunki sanam, wala wathanan, wanda yake bautar wani gunki ha ila yau. Muni magana akan dan bambancin da ke tsakanin alwasanu da as-saman da as-sanam, wala suratan, ko wanda yake hoton wani sura anan ma'anar shi wani abu mai jiki wanda yake da wata kama ta musamman, shine ma'anar sura anan, ba hoto wanda zai fara zuwa cikin kwakwalwarka ba. Mu kiyaye kamar yadda Allah ya fara ne fi ayi suratin ma sha'a rakabak ay fi ayi hay'atin, jiki mai kama shine ma'anar sura anan, illa zahabu hatta yatasaqatu yatasaqatu fi an-nari, za su tafi za su bi waɗannan gumakan nasu su ta faffadawa cikin wuta. Wala yabqa man kana ya'budullaha wahdahu min barrin aw fajir, amma waɗanda suke wayabqa man kana ya'budullaha, wanda suke bautawa Allah, mu kenan musulmai mu'mini, Allah ka sa mu cikin su, sai wanzu wanda suke bautawa Allah, min barrin mutanen kirki cikin musulmai, aw fajir ko ko mutum ma da ba na kirki ba amma dai musulmi ne ya yarda Allah yake bautawa, wa ghabarati ahlul kitabi, da kuma wasu ƴan tsiraru sune ghabarat, ƴan tsirarin ahlul kitabi, thumma tu'radu jahannama ka annaha sarabun tahtimu ba'daha, wato wadancan ghabaratu ahlul kitabi din sune mutanen da kristoci da yahudawa wanda suka wanzu akan hanifiyya, akan miƙaƙƙen addini, yace sannan sai a fito da jahannama ayi samfotin ta, a gabatar da ita, ka annaha sarabun, kaman ƙawalwalniya, tahtimu ba'daha ba'da, tana cin sashi, sun matu da al-yahudu, sannan a kira yahudawa da suka yi kafirci, fa yaqulu, sai a ce musu, ma kuntum ta'budun, me ku kasance kuna bautawa, fa taqulu, sai su ce uzairu ibnullah, su wai sun kasance suna bautawa uzairu, ai wai dan Allah ne, fa yaqulu, sai a ce musu kadhabtum, ƙarya kuke, mattakhadha Allahu min sahibatin wala walad, kun yi kuskure, kun fada cikin shirme, Allah bai taɓa rukon wata mace ba, ballantana ya rikida, fala fama turiduna, yanzu ya kuke so a yi, fa yaquluna, sai su ce rabbana zalamna anfusana, ya Allah lalle mu mun yadda cewa mun cuci kanmu, mun wa kanmu wato sawarwari, fa yaqulu, sai Allah ya ce musu afala tariduna, ba za ku wuce ku tafi wuta ba, ku wuce ku tafi wuta, fa yazhabuna hatta yatasaqatu fi an-nari, sai su tafi su je su ta fadawa cikin wuta, Allah ka tsare. Kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma tudu an-nasara, sai a saki kiran kristoci, fa yaqulu, a ce da su ma kuntum ta'buduna, ku kuma ne kuke bautawa a duniya, fa yaqulu, sai su ce al-masihu ibnullah, wai suna bautawa al-masihu ne dan Allah, a ce wasu, fa yaqulu, sai Allah ya ce musu kadhabtum mattakhadha Allahu min sahibatin wala walad, kun yi ƙarya, Allah bai taɓa rukon mata ba, ballantana ɗa, fa yaqulu, sai a ce musu fama za turiduna, ya kuke so a yi, fa yaquluna rabbana zalamna anfusana, su fara bada uzurin cewa ya Allah mun yadda mun cuci kanmu, fa yaqulu afala tariduna, sai a ce da su ba za ku wuce ku tafi wuta ba, fa yazhabuna fa yatasaqatuna fi an-nari, sai su wuce su shiga wuta, Allah ka tsare, fa yabqa man kana ya'budullaha min barrin wa fajir, an gama ma yahudawa da kristoci hisabun su kenan, wanda za su saura a daidai lokacin a filin alkiyama sune musulmi masu bauta Allah, waɗanda a cikinsu akwai mutanen kirki musulmi, akwai mutanen da ba na kirki ba. Thumma yatabaddallahu lana fi suratin ghairi suratihi allati ra'aynahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan kuma sai Allah ya bayyana gare mu a wata kama, nan ma sura a wata kama, kamar da Allah kamar da muka wancan kwatancan da fi ayi suratin masha'a rakabak, da irin wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dama Allah shine al-khaliqul bari'ul musawwir, to sai Allah ya bayyana a cikin wata kama, shine ma'anar sura anan, ghairi suratihi allati ra'aynahu, kuma bayan hay'asa da aka ganshi a baya, fiha awwala marratin, a karan farko, fa yaqulu ayyuhan nas, sai ya ce ya ku mutane, lahiqat kullu ummatin ma kanat ta'bu, kowace al'umma ta ba abin da take bautatawa, wa baqitum, ku kuma kun saura anan wajen, fala yukallimuhu yawma idhin illa al-anbiya, babu wanda za su iya masa magana a lokacin sai annabawa, sai su ce faraqanan nasu wa nahnu kunna ila suhbatihim ahwaj, mutane sun rabu da mu, faraqana sun tafi sun ba mu, kuma muna da tsananin bukata zuwa ga kasancewa tare da su, lahiqat kullu ummatin ma kanat ta'bu, kowace al'umma ta riga ta bi abin da take bautatawa, wa nahnu nantadiru rabbana, mu kuma muna jiran ubangijinmu, allazi kunna na'budu, wanda muke bautata mushi, fa yaqulu ana rabbukum, sai ce ai ni ne ubangijinku, fa yaquluna, sai su ce na'udhu billahi minka, muna neman tsarin Allah daga kai, fa yaqulu hal bainakum wa bainallahi ayatan ayatun ta'rifunaha, kin tsakaninku da Allah akwai wata alama da za ku gane Allah da ita, fa yaquluna na'am, sai su ce kwarai, fa yakshifu an saqin, sai ayaye kaurin, fa yukhiruna sujjadan ajma'ina, gabaki ɗaya mu'minai da annabawa da sauran bayin Allah sai mu fadi gaba ɗaya sai mu yi sujuda, wala yabqa ahadun kana yasjudu fid dunya sum'atan wala riya'an, wani wanda yake yin sujuda a duniya sum'atan dan aji labarin sa, wala riya'an ko dan riya bazai, wala nifaqan ko dan munafinci, illa ala zahiri tabaqun wahid, sai kashin bayan sa ya kilankwashewa ya zama wato yayi kashin shi guda daya ne, babu lankwasa da zai samu ya ainihin wato yi sujuda, bambanci tsakanin sum'a da riya, abinda ake nufi da riya shine sanda kake yin aikin ka dinga yi dan mutane su gani, shine riya, kana yi a gaban mutane kuma a zuciyarka nufinka su gani su yaba maka, wannan shine riya. Ita kuma sum'a abinda ka je kai mutane ba su sani ba, daga baya ka zo ka ba da labari dan a ji a ce kai abincin ki, mun gane bambanci, ita riya sanda kake yin dama mutane suna gani, amma ita sum'a wani abu da kai wanda mutane ba su san kai ba, amma daga baya ka zo kana ba da labari, kana ba da labarin sallar dare da kai, ko sadaka ko kyauta ko umara da kaje ko kyautawa da kai ma wani, kaga ya bambanta da abinda ka zo kai a gaban mutane dama tun farko dan a gani, dukkaninsu abubuwa ne na kananan shirka, Allah ka tsare. Yace kullama arada an yasjuda kharra ala qafahu, duk wani mai riya ko mai sum'a ko munafiki in ya tafi zai yi sujuda sai ya fada akan kiyarsa, thumma yarfa'u rabbuna thumma yarfa'u birrana wa musi'ana, sannan sai kuma mutanen kirkin cikin mu da masu zunuban cikin mu duk sai a dago daga sujuda gaba daya, hatta masu zunuban in dai ba masu riya ne ko munafikai ko masu sum'a ba su ma za su samu halin yau Allah sujuda a wajen, wa qad adalana fi suratihi allati ra'aynahu fiha awwala marra, sai aga Allah a cikin hay'ar da aka san shi a cikin ta tun farko, fa yaqulu, sai ubangiji yace ana rabbukum, ni ne ubangijinku, fa naqulu na'am, sai mu ce eh kai ne ubangijinmu, sai malam yace thumma zakara alhaditha bitulihi, sannan ya ambaci hadisin da tsayin sa, ya gabata a baya a lamba hadisi na 466 da wani wata lamba a can baya za a yi tunawa, sai malam yace haddathana ibrahim ibn al-mundhir الحزاني قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة الحزاني قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق الأقيلي عن جده عبد الله عن عمه لقيط بن عامر بن المنتفق قال دلهم وحدثني أيضا أبي الأسود بن عبد الله ابن عاصم عن عاصم بن لقيط بن عامر أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك ابن عاصم بن عبد الله بن المنتفق قال لقيط زيتنا wannan shine hadisin da muka karanta ran na cikin Zadul Ma'ad, wani dogon hadisi din da muka karanta, to gashi kuma ya saki bujirowa an malam yace haddathana ibrahim ibn al-munzir al-huzami, malam ibrahim ibn al-munzir al-huzami al-Madani, wannan malami ne thiqa min al-thiqat, ya daga cikin malaman da suke da hadisi a cikin Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, ya rusu shika ta 236, shi kuma yace daga Abdurrahman ibn al-Mughira Al-Huzami. Abdurrahman ibn Mughira Al-Huzami shi ma thiqa ne. Inda yake ya Ibn Ma'in ya kasance yana raunata shi. Shine zaka ga a cikin As-Sunan Al-Kubra ta Al-Imam An-Nasa'i yake cewa da ya kawo wani hadisi sai ya kawo magana Abdurrahman ibn Mughira da yake cewa malamin mu Yahya dan Ma'in kana Yahya yud'ifu. Malam Yahya dan Ma'in ya kasance yana raunata wannan malami. Sai Nasa'i yake cewa amma mu mun bincika hadisan shi mun karanta hadisan shi falam nara fiha ma yujibu da'afa mu a ciki bamu ga abin da zai sa a ce wannan malami mai rauni bane sai ce wa Yahya kana a'lama minna amma dai malam Yahya malamin mu ne yafi mu ilimi haka Nasa'i ya faɗa cikin ladabtawa da girmama malamin sa ba kuma tare da takalidanci akan abin da bai san hujjar shi ba to haka ake mu'amalantar mas'aloli na ilimi to baya ga waɗannan duk waɗanda suka biyo mutum uku din nan musamman Abdurrahman ibn Ayyash al-Ansari wanda yake da riwaya daga Dilham ibn al-Aswad daga Dilham ibn al-Aswad ibn Abdullah yana da riwaya a cikin Abu Dawud da Ibn Hibban amma yana daga cikin irin mutanen da Ibn Hibban ya kadaitu da amincewa da su shi ne daga Al-Imam Adh-Dhahabi da yazo a cikin Al-Kashif yace wuthiqa din ka Adh-Dhahabi yace wuthiqa yana nufin tawthiqat na Ibn Hibban waɗanda ya kadaitu da amincewa da mutanen da sauran malaman hadisi suna kallon sa a matsayin majhulai ne amma shi Ibn Hibban sai a tariƙarsa ta amincewa da duk wanda ba a san wani kuskure na shi ba a zahiri ba sai ya amince da shi to da shi Dilham ibn al-Aswad ibn Abdullah ibn Hajib ibn Amir da baban shi Abdullah ibn Hajib da kakan shi Hajib ibn Amir duka wannan majahilu ne kamar yadda malamai suke faɗa da haka zaka ga malamai sun kawo isnadi sai su ce musalsalun bil majahil isnadi ne wanda akwai jerin gwanan majhulai a cikin sa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito hadisin a cikin musnadinsa haka nan hakim ya ruwaito shi haka ibn khuzaima a cikin kitabut tauhid haka al-imam at-tabarani a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir haka abdul haq al-ishbili a cikin ainin al-ahkamul kubra haka nan abu nu'aymin al-asbahani a cikin ma'rifatus sahaba da kuma ibn qutayba a cikin garibul hadith da al-imam abdullah dan gidan imam ahmad ibn hanbal a cikin kitabus sunnah da Bukhari a cikin littafin Tarikhul Kabir duk waɗannan su ruwaito shi amma dai dukkanin su zaka ga sun ambaci isnadin da waɗannan majahil din wato Dilham ibn al-Aswad da baban shi al-Aswad ibn Abdullah da kakan shi Abdullah ibn Hajib dukkanin su Ibn Hibban ne ya kadaita da wasaqa su Asim ibn Laqith shi ma kamar yadda malamai suke faɗa in ba Asim ibn Laqith ibn Sabra bane fa huwa aidan majhulun idan ko shine to an san shi da haka zaka ga malamai da yawa sarauta wannan hadisi kamar Imam Ibn Kathir mun ambata koran na cikin karatun mu na Zadul Ma'ad Ibn Kathir da ya kawo shi a cikin tafsirin sa yace garibun jiddan Ibn Kathir kuma irin yaran sa irin na Tirmizi ne Ibn Kathir da Tirmizi da Zahabi da ire-iren su suna yin wannan yaran kaji sun ce garibun kawai suka shiru suna nufin abinda sauran malamai ke cewa da'ifun to haka na Imam Ibn Hajar a cikin Tahdhibut Tahdhib shi ma ya tafi zuwa ga raunin wannan riwaya wata ji ne na fata mun gane to sai amma kamar da magana taran nan shi kuma al-Imam Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad za ya tana waran nan mun karanta ya karkata zuwa ga cewa wannan hadisi za a karfafe shi saboda yawan shawahidu na gaɓoɓinsa mabambanta suna da shawahid da kuma abin da ke cikin shi na siffofin Allah Ibn al-Qayyim ya yi itifali da shi haka nan Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin shi ma ya tafi zuwa ga ingancin sa a cikin as-sahiha wallahu ta'ala alam abin da yake cewa a cikin isnadin shine shi Dilham Ibn al-Aswad Ibn Abdullah Ibn Hajib Ibn Amir Ibn al-Muntafiq wanda wafdin bar al-muntafiq sune suka bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake riwaya daga kakansa Abdullahi daga baffansa Laqit ibn Amir ibn Sabra in ya tabbata shine shi kuma yace anna Laqit ibn Amir kharaja wafidan ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya fita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama chaffa wa ma'ahu sahibul lahu yana tare da wani abokin tafiyar sa yuqalu lahu nahik ibn asim ibn malik ibn al muntafiq sunan sa kenan nahik ibn asim ibn malik qala laqitun fa kharajtu ana wa sahibi hatta qadimna al madinata lin silahi rajab sai muka fita da ni da abokina muka isa madina ƙarshen watan rajab fa ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina sarafa min salati al ghadati muka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallar asubahi fa qama fil nasi khatiba sai ya mike na wa mutane wa'azi fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni qad khabba'tu lakum sawti mundu arba'ati ayyamin li usmi'akum al yawma yace yau kwana hudu kenan rabon da ne muku wa'azi na bari ne dama sai yau wato kamar da zidna abdullahi dan musu yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yatakhawwaluna bil mau'iza annabi yakan yi mana wa'azi sadda sadda ba kullum ba wata kila so daya a sati ko so biyu ko a yau gobe ba za a yi ba to kaga nan an yi dai bayan kwana hudu kenan ba a sake yin wa'azi ba yace makhafatas sa'amata alaina saboda kar abin ya gundure mu to shine yake nufi da cewa khabba'atu lakum sauti yace ala hal min imri'in ba'athahu qaumu shin a cikin wannan taron akwai wasu ƴan saƙo da suka zo daga kabilar su ko al'ummar su ko mutanen garin su akwai su faqalu wanda ƴan saƙon an ce musu e ilam lana ma yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin akwai wanda aka turo aka ce ku je ku jiyo mana saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala allahu an yulhiyahu hadithu nafsi idan akwai irin wannan mutumin to ya fadaka ya ji abin da ake fada dan ya je ya kai sakon daidai kar ya bari wani zancen zuci ya dauke hankalinsa au hadithu sahibi ya saurara da kyau kada magana da wani a gefen shi side talk ya hana shi jin sakon wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ana turo mutane su zo su ji sakon annabta su je su kai labari shine yake kara musu fadakarwa cewa duk wanda ya san ya zo ne dan yin rahoto ga al'ummarsa ya tsaya ya saurara mai kyau ya bada hankali kai ya dinga zancen zuci kar kuma ya dinga magana da wani a kusa da shi aw yulhiyahu dalal kar kuma ya bari wata bata ta batar da shi ala wa inni mas'ulun hal ballagtu yace ni din ma da Allah ya aiko ni ni ma za a tambaye ni ranar alkiyama za a tambaye ni shin na isar da sakon nan alasma'u ta'ishu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku tsaya ku ji wannan zance nawa shine zai raya ku shine wanda zai raya ku istajibu lillahi walir rasuli kenan lima yuhyikum na fata mun gane wannan annabi yace alajlisu ku zauna ijlisu ku zauna duk wannan sa cikin ladabban zaman karatu a zauna a saurara a maida hankali a gujewa zance na gefe gefe da duk wani abu da zai iya shamakantar da mutum daga fahimta kuma irin wannan zamanin da zaka ga mutane hatta hudu ba juma'a wani ba ruwan shi ana hudu ba juma'a wani na shafa wayar sa wani na magana da abokinsa wani yana in an kira shi ma ya daga yace ina masallaci ne wannan bai da sallah ba babu mutane amma kuma haka suke wala haula wala quwwata illa billah ko ga ana ta cinikayya ana ta sayi ana sayarwa huluna ne atamfofi ne safuna ne da misunan sun dinda na fuska na kabai to wani abu mamaki kuma haddada ta tabai ustazai ana ta ciniki duk wannan babu sallah sallah ta lalace Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai bada labari yace fajalasan nas sai mutane suka zauna mai labari shi laqit yace wa qumtu ana wa sahibi sai muka tattashi ni da abokin nawa hatta idza faraga lana fu'aduhu wa basarahu har sai da annabi ya cika mu da idansa da zuciyarsa wato ya kalle mu mun miƙe ya gan mu muka gan shi qala qultu ya rasulullah shi ne ce ya manzo Allah ma indaka min ilmi al-ghaib mu muna so ka ba mu labarin me Allah ya sanar shi ka na ilimin gaibi qala bi riwaya ce fadhika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya la amrul lahi na rantse muku da Allah wa hazzara asa dariyan ma hadda gada kai wa alima anni abtadi saqata ya gane ina nema wato in kure shi ina nema ina zan samu wata shubha da zan riki qala sai annabi yace danna rabbuka bi mafatihi khamsin min al-ghaib la ya'lamuha illa huwa ubangijinka ya rike addannu asali a yare shine wato ka rike abu ka ki bayarwa kamar abin da marowaci yake to addannu anan na Allah ba ruwa bane wato ya rike ya ki sakin wannan ilimin na abubuwa guda biyar sune mabudan gaibi ba wanda ya san su sai Allah wa ashara biyadihi ya nuna biyar da yatsinsa fa qultu sai nace wa ma hiya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nace to su waye wannan biyar din qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad alima matamaniyata ahadukum Allah shi ya san yaushe ne mutuwar dayanku na daya kenan tun kafin a haifi mutum da shekara 50 Allah ya san sanda kowa zai mutu babu wanda ya san wannan sai Allah babu kuma ba yadda za a yi kuma wani ya sani duk dabarun mutane da duk iyawansu da na'urorin da aka kirkiro har yanzu ba sa iya kididdige yaushe wani zai mutu wannan ya bambanta da idan mutum ya kawo gargara a san cewa to wani fa lokaci kawai ake jira wannan ya bambanta shi Allah tuntuni ya sani wato dukkan munan lafiyayyu da aka haifa da wanda ma ba a haifa ba da wanda za a haifa da wanda suka mutu da wanda za su zo gaba kowa Allah ya san yaushe ne mutuwarsa kaga ya bambanta da dan ilimin da Allah ya ba mu bayi wanda idan mutum na gargara ba ma likita ba ana iya gane wani fa to sai a jira lokaci kaga wannan daban ne to koda haka din babu wanda ya sai ce keke da keke a minti kaza da sakan kaza rana kaza lokaci kaza zai cika kuma ya cika din babu wala ta'lamuna hukuma ku sani ba wa alimal mani nabi kenan hina yakunu fi rahimi wala ta'lamuna Allah ya san wani dugon mani ne wanda zai shiga cikin mahaifa ya samar da da Allah ya san shi ku ko ba ku sani ba wa alima ma fi ghad ya san abin da zai faru gobe wa qad alima ma anta ta'imun ghad Allah ya san abin da zaka ci gobe shin zaka koshi ko ba zaka koshi ba loma nawa zaka yi a ina zaka ci abinci wani iri zaka ci zaka ji dadin shi ko ba zaka ji dadi ba kai zaka siya ko siya maka za a yi kyauta za a baka walima za ku je duk abin da zai faru Allah ya sani wanda kai baka sani ba matarka ma bata sani ba kowa bai sani qad alima ma anta ta'imun ghadan wala ta'lamunahu ku ba ku sani ba nan nawa kenan na hudu ko wa ya'lamu yawmal ghaifi da yushrifa alaykum azallina mushfiqina Allah ya san ranar zubar ruwan sama da yushrifa alaykum wanda zai sauka ya azurta ku da shi azallina alhalin da kuna cikin kunci da bukata cikin wato fari kenan ko cikin bazara mushfiqina kuna masu neman ceto a wurin Allah fa yadhallu yadhaku Allah zai ta muku dariya qad alima anna ghawfakum qarib kuna ta jira ruwa baku san yaushe bane shi Allah ya san yaushe ne ruwa wannan sunan abinda Allah ya fada a cikin fadinsa inna Allah indahu ilmul ghaibi wa yunazzilul ghaifa ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سنوكو مفاتيح الغيب قال لقيط لقيط يتشي فقلت لن نأدم من رب يضحك خيرا شئات للي با مدى مسألة لو أبنجي وند حيكي داريا تبلا مرسى الخير دقا قريش با وعلم يوم تقوم الساعة شيني تشكون نبير الله شيسن رانا الكيامة shine abinda aka ambata a ayat ta farko inna allaha indahu ilmul ghaibi ilmus sa'ati kai ko qultu ya rasulullah inni sa'iluka an hajati sai ni lakito na kara cewa ya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ina da bukata da zan roke ka fala ta'jalni kar kai mun gaggawa qala sai annabi ya ce mishi sal fada abinda kake so qultu ya rasulullah allimna mimma ta'lamu wala na'lam ka sanar shi mu abinda Allah ya sanar shi ka wanda ba mu sani ba fa inna min qabilin la yusaddiqu tasdiqana ahad mu mun taho daga cikin wasu mutane ne wanda ba sa gasgata kowa irin gasgata wannan da muka yi maka min madhijin daga kabilan madhij allati allati tarbu alaina waɗanda suke sun mamaye mu ko su ne shugabannin mu ko su ne suka yi dominating kasashen mu wa khaf'amin da kuma kabilar khaf'am allati tuwalina waɗanda suke mabiyan mu wa ashiratan allati nahnu minha daga kuma cikin danginmu da muka zo maka daga gare su duk waɗannan ba su da yaqini da imanin da muke da shi to ka sanar shi da mu abinda in muka kuma muka musu bayani za su yi imani ko mun gane qala sai annabi yace talbisuna ma labistu ya sa mimma amma kuskuren injini talbisuna ma labistu za ku rayu a duniya din nan iya abinda Allah ya kaddara muku ku rayu thumma yatawaffa nabiyukum thumma yatawaffa nabiyukum sannan Allah ya karbi rayuwar annabin ku sallallahu alaihi wasallam thumma talbisuna ma labistu sannan za ku zauna a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya kaddara muku thumma tub'athu sayha ana nan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zauna a wannan duniya sai Allah ya aiko da wannan kwaron fatsa as-sayha anan shine yawma tasma'una sayhata bil haqq dalika yawmul khuruj wato gusar qaho kenan kaman yadda Allah yake fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bis-sahira shi yake nufi da as-sayha anan wato za a gusar qaho fala amru ilahika na rantse da ubangijinka ma yad'u ala zahriha min shay'in illa mata idan akai wannan sayha din wannan gusar qahon babu abinda Allah zai kyare a bayan kasa sai ya mutu wal mala'ikatu alladhina ma'a rabbika hadda mala'ikun da ke tare da ubangijinka fa asbaha rabbuka yatufu fil ardi wa khalat alayhi albilad sai ubangijinka yayi waye gari yana kewayawa a kasa shi kadai ne akan kasashe fa arsala rabbuka as-samaa sai kuma Allah ubangijinka ya aiko da ruwan sama tahdibu wanda min indal arshi wanda ruwan zai dinga gangarowa ne daga ainihin al arshi fala amru ilahika ma yad'u ala zahriha min masra'i katid na rantse da ubangijinka wannan ruwan sama ba zai bar wani waje mafadar wani da aka taba kashewa ba mutum da aka kashe aka bar shi a wajen ba ai mai jana'iza ba shine masra mafadar sa na katil wanda aka kashe wala madfani mayyitin ko kuma wata makabarta da aka rufe wani mamaci ba illa shaqqal ghaythu anhu face wannan ruwa sai ya tsaga kasa ya shiga cikin kabarin hatta ya khluqahu min indi ra'si sai wannan ruwa shine zai sake abinna raya wannan halitta tun daga kai fa yastawi jalisa sai kawai a ga mutane ga su nan sun daidaita a zazzaune Allah ya tada su fa yaqulu rabbuka sai ubangiji ya ce musu mahayam kowa ya tashi kamar yadda ake kora dabbobi kace as as misali fa yaqulu aka ce musu mahayam me kuke yi tunda anan ko kuma ku tashi fa yaqulu sai bayi su ce amsil yaumi ya rab ai mu muna nan tun jiya kai yau ne kawai wannan shi ake ce ma badalul ghalat wato sai su dauka kamar yadda yake cewa labisna yawman aw ba'da yawmin ko to haka su ma sai su ce ams tun jiya muke nan wato suna ganin kamar daga mutuwar su zuwa tashin nan jiya ne kawai sai kuma su ce al-yawm kai yau ne ma kawai li ahadihi bil hayati saboda yana ganin rayuwar shi ma ba ta yi wani nisa ba yahsabuhu qariban yana tunanin yanzu ne li ahadihi bi ahlihi rabuwarsa da iyalinsa fa yaqulu bayan ya ce wato mitu amsi awli yawm kenan ko balil yawm mitul amsi balil yawm jiyan nan na mutu ko kuma yau ma shine ma'anan amsi al yawm sai yace fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji laqit kenan kayfa yajma'una ba'da ma tamazzaqana riyah ta yaya Allah zai tattara halittan mu bayan iska ta kekketa halitta wal bila ridewa cin da kasa take ma jiki ya riga yake ta halitta wasiba da kerkeci dabbobi masu cin nama su zaki da kura da musa da makamantan su wanda suke cinye mutanen da suka mutu a cikin dazuzzuka da bai musu jana'iza ba sun cinye wanda aka yi musu wato jana'iza kasa ta cinye wadanda ba ai musu ba watakila sun ride a wani wuri iska ta dauki tayi kacakata da particles din jikinsu yaya kenan qala sai annabi ya ce mishi umbi'uka fi misli zalika fi ala illahi barin baka labari in kwatanta maka irin wannan abin da kake ganin kamar ba zai yiwu ba cikin ni'imomin Allah fil ardi game da kasa ashraqat alaiha madaratun baliya wadda ita ƙasa ashrafat alaiha madaratun baliya Allah subhanahu wataala ya batta ta wayi gari ta zama madara busasshiya baliya kekasasshiya fa qultu sai kaji mutun na cewa anna tahya abada wannan ƙasa ba za ta rayu ba abada summa arsala rabbuka alaiha sama ko sai Allah kuma ya aika mata ruwan sama falam yalbas alaiha illa ayyaman hatta ashrafat alaiha bayan an kwanaki sai aga ta canza kawai gaba daya ta zama fa idha hiya sharabatun wahida sai ga ta zama ƙasa wacce ke sharaba wato musbagha bil ashjari ta zama ta yabanya ko ina ganye ya fito tsuro ya fito amfani ya fito kamar da Allah yake cewa taral arda hamidata fa idha anzalna alaiha almaa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij ko awanoje kuma Allah yace inna zalika lamuhyil mauta innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir dalle Allah da ya raya ta mai raye matattu ne kaga yayi makwatance da wannan dinci watar al'adda hamidatan zaka kasa ta bushi ta kikashi fa idza anzalna alaiha almaa sa'ad da muka saukar mata da ruwan sama ihtazzat sai ta girgiza wa rabat kuma sai ta yabanya wa amba innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta lalle wanda ya sake raye kasa bayan ta bushe wallahi shike raye matattu Allah yace innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne akan komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi kwatance da wannan yace wala amru ilahika huwa aqdaru ala an yajma'akum min alma'i na rantsi da ubangijinku Allah yana da karfin iko ya hada ku daga ruwa ala an yajma'a nabatil ard ikon shi akan ya sake halittar ku yana sama da ikon shi akan ya sake halittar ƙasa fatakhrujuna min alistiqrari bayna alqurub quburi sai ce haka za ku fito daga inda kuka tabbata matabbatar ku ta farko wato kabari kenan bainal quburi min masari'ikum daga makwantakku fatanduruna ilayhi sa'a shine fa idza summa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuruna sai ga kowa yana ganin Allah wa yanzuru ilaykum Allah yana ganin ku qultu ya rasulullah sai cewa ya manzon Allah wa kayfa nahnu mil al-ard milkul ardi ta yaya Allah zai gan mu duka mu ma mu gan shi ga mu cikin duniya wa huwa shakhsun wahid shi kuma Allah ubangiji kwaya ɗaya ne yanzur ilaina wa nanzur ilaihi yana kallon mu muna kallon shi qala nabi yace umbiuka bi misli zalika fi ala illahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bari mu baka misali cikin ni'imomin Allah a duniya game da haka ash-shamsu wal qamaru ayatun minhu saghira da rana da wata wasu kananan ababan lura ne da Allah ya kawo su duniya tarawnahuma sa'atan wahida kuna kallon rana kuna kallon wata a lokaci guda wayarayanukum su ma suna kallon ku wala tudamuna fi ru'yatihima ba kwa yin turereniya wajen ganin su wala amru ilahika lahu aqdaru ala an yarakum wa tarawnahu minhumma in tarawnahuma wayarayanukum Allah yana da kudarar ku ganshi ya ganku fiye da kudarar da kuke da ita akan ku ga rana rana ta ganku kuga wata wata ya ganku qala qultu ya rasulullah sake cewa ya manzon Allah fama yaf'alu bina idza laqinahu to me Allah zai mana idan muka gamu da shi qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'raduna alaihi badiyatan lahu sihafukum za a gabatar da ku a gaban Allah a bude littattafanku qararar Allah yana gani la yakhfa alaihi minkum khafiya wani abu zai tsuya daga cikin ababan da kuka yi kamar da Allah yake cewa yawma turaduna la takhfa minkum khafiyatun fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah yace fa yaqulu ha'u iqra'u kitabiya inni lanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatir radiya Allah ka samu cikin shi dayan kuma wa amma man uta kitabahu wara adhari fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita kanatul qadiya Allah ka tsare mu daga wannan yanayi haka Allah yace yawma tu'raduna randa za a gabatar da ku gaba ga Allah a wannan rana la takhfa minkum khafiya wani abu da za a iya koyewa ba zai koye ba komai sai Allah ya fitar da shi to shine yake faɗa mana anan cewa la takhfa alayya yakhfa alaykum minkum khafiya fa ya'khudhu rabbuka biyadihi gharfatan minal ma'i, sai Allah Ubangiji ya sa hannunsa ya kwasfurwa, fayamdahu bihi qibalakum, sai Allah ya yayyafa ruwan ta inda kuke. Fala amru ilahika, na rantsa da Ubangijinka, ma tahza wajhu ahadikum qatara, ma takhfa wajhu ahadikum qatara, babu wani dugo da zai kuskura fuskar wani daga cikin halittu. Dukkanin dugo ruwan za su diga ne a fuskar halittu gabaki ɗayan su. Fa ammal muslimu fayada'u wajhahu mithla ar-riqatil bayda, shi musulmi idan ruwan ya diga a fuskar sa sai ya canza fuskar ta zama kamar ar-riqa, ita ce al-mala'a, wato kamar al-kabba ko kubta ko mayafi wanda yake fari kar sabon riga, misali wanda take mai kyau fara, yace wato sai a bar fuskar shi ta fara san, sune amal ladina biyaddat wujuhukum, fuskokin su su farare kar kaman farin sabon alawayo na kitani, shi yake cewa ar-riqatul bayda. Wa ammal kafiru fayukhtamu mithlu al-hamami al-aswad, shi kuma kafiri idan wannan ruwa ya diga a jikin fuskar shi sai ruwan ya ji mai ciwo a hanci, shine fayukhtam mithlu al-hamami al-aswad, sai fuskar shi tai baki kirin kamar bakin gawayi, shine fa'u ammal ladina waddat wujuhum, wadanda fuskokin su suka yi baki kirin Allah ka tsare mu. Thumma yansarifu nabiyukum, sai Ubangijinku sai Allah manzanku sai ya juya, wa yaftariqu ala atharin salihuna, sai mutanen kirki sai su rabu, wato na kirki su janye gefe guda, wanda ba su sanye gefe guda su bi sawun na kirki, sai su bi sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala fatasluquna jisran, yace ina gaya muku daga nan sai ku je ku haura ta kan wata gada, minan nari, wato gada sirati kenan, wadda take akan wuta. Ya qaw adukumul jamra fayaqulu has, wani a cikin kuma har sai ya taka wato abin nan mai yake ci mishi garwashi, sai ce wash, kamar da in ka taka wata ƴar kaya haka, ko ka dan taka wani dutse ya dan ji maka rauni, raunin da bai kai ya kawo ba, zaka dan ji wani zafi haka dan kankani har ka dan yi alama. Fayaqulu rabbuka tabaraka wa ta'ala aw annahu qala, sai Allah ya ce, ko kuma aka ce Allah ya ce, ala yatatalla'una ala haudir rasuli la yadma'u wallahi nahiluhu abada, sai Allah ya ce ku yi sauri ku tafi, ce ku tafi ku je tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan tafki wanda na rantse muku da Allah duk wanda ya sha ruwa a tafkin ba zai ƙara kishi ba. Fala amru ilahika ma yabsutu ahadun minkum yadahu illa waqa'a alaiha qadu, ɗayanku yana liƙe hannunsa haka kawai sai yaga kofi ya zo ya makale a jikin hannun. Yutahhiruhu min al-qawf wal bawl wal adha, yutahhiruhu min al-qawf wal bawl wal adha, wanda ainihin wato wannan ruwa da zaran ya shashi ruwan zai tsarkakar da shi, zai tsarkake shi, min al-qawf daga datti, wal bawl da fitsari, wal adha da bayan gida, zai zama ya tsarkaka. Wa tuhbasu shamsu wal qamaru fala tarawna ahadan minhum, sai kuma a tsare rana da wata ba za ku ga ko ɗaya daga cikin su. Qala qultu ya rasulullah fa bima nabsur, to ya manzo Allah ya zai a ga haske, ba rana ba wata ga taron mutane. Qala yace mislu basari sa'atika hadi, za ku ga haske kamar yadda kake gani a yanzu din nan. Wa zalika qabla tulu'i shams, kuma annabi yana wannan magana ne a lokacin kuma manta bayan sallah asubahi ne rana ba ta fito ba, yace kamar yadda kake gani haske yanzu gashi babu rana babu wata. Fi yawmin ashraqat bihi al-ard, a wata rana wanda ainihin wato ƙasa ta riga ta yi haske, wajahatul jibal, tana fuskantar duwatsu, wato babu girgije kenan. Qala qultu ya rasulullah fa bima nujza min sayyi'atina wa hasanatina, to ta yaya ne sakamakon da za a yi mana na laifukan da muka yi da ayyukan alkhairin da muka yi, yaya ne sakamakon? Qala yace alhasanatu bi asharati amsalih, wanda ya aiki nagari za a ninka mishi lada kowane guda ɗaya da guda goma, wasayyi'atu mummuna aiki kuma bi misliha da irin shi aw ya afullahu ko kuma ma Allah ya ahwa ubangiji Allah kai mana ahwa qultu ya rasulullah qala qultu ya rasulullah faman jannatu faman nar ki to menene aljanna menene kuma wuta qala nabi yace la amru ilaika innan nara laha sab'atu abwab kaga dai ita wuta tana da kofofi guda bakwai ma minhunna babun babu wata kofa a cikin su illa masirata rakibin 70 am tsakanin kofa da kofa tafiyar mahayi ta shekara 70 wa inna lil jannati thamaniyatu abwab ita kuma aljanna kofofi takwas ma minhunna ma fihinna babani babu wasu kofi guda biyu wa illa wa bainahuma masirata rakibi 70 am su ma tsakanin kofa da kofa shekara tafiya 70 akan abun hawa قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنه قلت يا منزل الله صلى الله عليه وسلم كغيا منا ان من شغا الجنه ميه ابنده زما فارا تنكايا كما تشين كاي سو ني غري مي زاك فارا غني منين علامه تشوا كا يسو غري كذا مي زما غني مسن تشوا نان من رغا من شغو الجنه قال النبي يتي على انهار من عسل مصفى وانهار من كاس ما بها سداء ولا ندام زاكو اسا بوغا وسو واتو قورمو kai korama ta zuma ta tacciya wa anharun min ka'asin da kuma wani kogi na ka'as abin sha giya kenan ma bi hasuda'un babu ciwon kai wala nadama babu kuma mutun ya sha giya ya tambile ya fadi maganganu na banza daga baya zuwa yana nadama babu wannan a kiyama irin yadda ake a duniya wa anharun min labani lam yataghayyar ta'am da kuma wato wasu koramu ko wasu koguna na abin na nono wanda dandanan sa bai canza ba saboda nono daga cikin abinci mai saurin canza dandano wa ma'in ghairi asil da ruwa mara datti wanda yake wato mara contamination wa fakihatin da kuma ƴaƴan itatuwa kaga wannan su ma abubuwan da Allah ya ambata ne fiya anharu min ma'in ghairi asil wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa wa lakum fiha ma tashtahi al anfus wa talazzu al a'yun duka Allah ya ambaci irin wadannan da wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a ga sanan dai abubuwa da Allah ya ambata labarin aljanna yana da yawa wala amru ilahika ma ta'lamuna na rantse da ubangijinka ma ta'lamuna wa khairum min mithlihi ma'ahu wa azwajun mutahhar za ku ga ma ta'lamuna abinda kuka sani na jin dadi wa khairum min mithlihi da mafi alheri fiye da wanda kuka sani shine fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wa azwajun mutahhar da kuma mata tsarkaka wa hurin il ka amsalil lu'lu'il maknun Allah ka samu samu qultu ya rasulullah alana biha azwajun wa fihinna salihatu a ya manzo Allah har ka aljannan nan hadda mata to amma dai matan ice ko na gari ne wataƙila a nan duniya yana shan wahala a nan matan shi yana ganin ya samu wannan irin daula kuma akwai matan nan gaskiya ba ta bar shi ya mura yadda yake so ice dai matan na gari ne ko qala nabi yace as-salihatu lis-salihin ai mata nagari duk inda suke da duniya da lahira dama na mutanen kirki in kana son mace ta kirki wato ka zama na kirki kai ma yace talubuhunna mithlu ladhatikum fid-dunya za ku ji dadi da matan lahira irin yadda kuke jin dadi da matan duniya wayluzunakum suma za su dadi da ku ghaira Allah tawaluda amma babu haifa haife malamai suka ce wato babu haihuwa irin ta duniya haihuwa wanda misali sai an yi ciki wani ma kama ya cikin sai an ta zuwa asibiti sai an ta neman magani sai an je gun islamic chemist an an dauki cikin a fara laulayi ai ta amai ta dinga Allah ya isa ma tana jin haushinka kai ma kai ta jin haushin ta cewa me yasa ma kama ta wannan cikin ta daina yin abinci ta daina kula kowa ta dinga sa a bakinta a bakin masai ta ci dan jangabu ta yi amai ta ce da rani sai an nemo masara da fafiya tsakar dare ta ce a tashi a su dan ya kubewa kaga wannan duk bala'i ne yayi haka za a tafi a tafi a tafi har zuwa haihuwa haka za a zo babu kudin rago babu kudin CS a wani ma aje cikin ya bare to irin wannan haihuwa babu ita a lahira wanda duk wahala ce kawai an ayi fadan ayi ta wahala da shi a ce yana da jaundice aje a ce idan shi na ciwo a siyo pampers babu kudin kaza babu kaza ka ci bashi nan ka ci bashi can kaga wannan duk wahala ne kuma duk ya gama ya ki maka biyayya ba to suka ce babu irin wannan haihuwa amma akwai wuldanun mukhalladuna akwai yara ɗan mutsi mutsi wanda ba sa girma saboda me a dabi'a dan adam yafi son yara kanana sun fi ba iyaye sha'awa ɗan shekara 1 2 3 4 5 dinnan yara kanana wanda su ta magana ana dariya suna shirme suna wasa suna kuka suna kaza dan adam yafi son irinsu to sune za a bada wuldanun mukhalladu sannan idan mace tana so ta haihu za ta iya haihuwa amma ba irin haihuwar duniya ba saboda walahum fiha ma tashtahihil anfus duk da wannan kaida ce amma wallahu alam qala laqitu wa qultu hadha afdalu ma nahnu baliguna muntahuna ilayhi laqita ce kai wato lalle wannan shine mafi girman abin da zamu riska qultu ya rasulullah alama ubayuka to akan me zan maka ubaya qala fa basata yadahu sai annabi ya miƙo hannunsa wa qala yace ala iqamis salati wa ta'i zakati wa zayalil mushrik za ku mana mubaya'a akan wato tsayi da sallah da bada zakka da kuma yin baran-baran fita daga sabgan mushrikai wa Allah tushrika billahi ilahan ghayruhu kuma ba za ka yi wa Allah shirka da wani abin bauta wanda ba shi ba qultu wa inna lana ma bainal mashriq wal maghrib to ka ba mu dama duk inda duniya take gabas da yamma za mu iya shiga mu fita qala faqabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu sai annabi ya maida hannunsa wa basada asabi'ahu ya ainihin saki yatsinsa fadanna anni mushtarikun shay'a nabi yaga kamar ina so in kafa mai wani sharadi ne shi kuma ba zai mu baya akan wani sharadi ba qala qultu nahillu minha haythu nasha'u abinda nake nufi da gabas da yamma ka ba mu dama za mu iya yada zango inda muka so wala najni al-amri'in illa wala yajni al-amri'in illa nafsu kuma babu wanda ya cutar da wani sai shi cutar da kanshi qala yace fa basada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu qala sai annabi ya miƙo hannunsa wa qala zalika laka tahullu haisu shi'ita duk inda kaso zaka iya yada zango kai ka zauna wala yajni alayka illa nafsu kuma babu wanda zai ja maka wata matsala sai ka jawo kanka qala fansarafna anhu wa qala sai muka juya muka tafi sai annabi ya ce ha inna zaini ha inna zaini ha inna zaini lamin nafari kun ga waɗannan biyu wallahi suna cikin wasu mutane ne la'amru ilahika in hudithat innahum lamin atqan nasi lillahi fil ula wal akhir yace na rantse muku da Allah suna cikin wasu mutane ne waɗanda in zan gaya muku to zan ce muku mutanen su suna daga cikin wanda suka bujin tsoron Allah a farko da alƙarshen al'amari qala ka'abu ibn al-khudariyya ahadu bani bakr ibn kilab man hum ya rasulullah sai wani mutum yace to su waɗanne kabila ne ya manzon Allah qala sai annabi yace banu al-muntafiq sunan kabilar su kenan wa ahlu dhalika banu al-muntafiq minhu qala wan saraftu fa aqbaltu alayhi nakiti yace sai na koma na juyo na dawo fa qultu ya rasulullah hal li ahad mimman qadma da min khairin fil jahiliyya mutanen da suka rayu gabanin mu a jahiliyya akwai wanda zai samu wani alkhairi a cikin su faqala rajulun min ardi quraish wani mutum cikin wato yankin quraishawa ko cikin mutanen quraishawa sai yace wallahi inna abakal muntafiq la fil nar kai kajinan ubanka muntafiq wallahi yana wuta kana so ne a baka wata mafita babanka muntafiq wallahi dan wuta ne qala fa ka'annahu waqa'a narun baina jildi wajhi wa jasadi yace sai naji kaman an watsa min ruwa a wuta tsakanin fuskata da fatata kaman an watsa min wuta saboda bakin ciki mimma qala li abi saboda wannan magana da wannan mutum ya faɗa game da babana ala ru'usin nas kowa yana ji fahamtu an aqula sai na so in ce wa abuka ya rasulullah to ya manzo Allah kai babanka fa yana ina fa idha al-ukhra ajmalu amma sai naga in faɗi zancen da ba wannan ba ya fi dadi bai dace ne wa annabi irin wannan mugun magana ba fa qultu wa ahlaka ya rasulullah ce to ya manzo Allah ɗan uwanka fa iyayenka danginka fa qala annabi ya ce wa ahli duk ƴan uwana da suka mutu a maguzanci la amruka na rantse da ubangijinka ma ataitu alaihi ma ataita alaihi min qabri amiri duk inda kaga kabarin wani ba amiri fa qul kace masa arsalani ilayka muhammadu kace mishi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni wa ubashshiru bima yasuuka maka bishara da abinda zai kuntata maka rai tujarru ala wajhika wa batnika fi nari yace in ga ya maka ranar alkiyama za a jaka akan fuskarka akai ka gidan wuta subhanallah qala fa qult ya rasulullah wa ma naf'al bihim to ya zamu yi da su wa qad kanu ala amalin la yuhsinuna illa iyyahu mutanen da suka mutu a maguzanci sun kasance suna yin wani aiki ne da babu abin da suka sani sai shi ya kake so mu yi da su wa kanu yahsabuna annahum muslihuna abinda suke a maguzancin sun dauka abin kirki ne qala sai annabi yace zalika bi anna allaha tabaaraka wa ta'ala ba'atha fi akhir kulli sab'i umamin nabiyyan allah ya aiko da manzo a ƙarshen kowace al'umma guda bakwai wato generation bakwai faman asa nabiyahu kana min adh-dhalim sadaka duk wanda ya saba wa annabin da allah ya aiko yana cikin batattu waman ata'ahu kana min al-mutadina wanda kuma ya ainihin wato yi biyayya ga annabin da Allah ya aiko to wannan kuma yana cikin shiryayyu to Allah ya kyauta ina ganin bari mu dakata a nan ko sau lokaci da ya kure Allah ya sa mun samu mun karanta hadisin mun yi mishi sharhi gurgurdan hali a cikin Zadul Ma'ad da Ibn Qayyim ya kawo maganganun da haka ba za mu sake maimaita wannan sharhin ba amma a kotar goma magana da zamu karanta a nan idan mun zo darasi na gaba maganar shi al-Imam Abubakar ابن ابي عاصم ده يكيتوا قال ابو بكر وكان عندنا شيخ بالبصره وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله